kwangilar buga lasisin tuki da aka baiwa wani kamfanin kasar waje ba tare da fayyacewa ƴan ƙasa zahirin abubuwan da wannan yarjejeniya ta kunsa ba ita ce ta harzuka waɗannan ma'aikata a wani lokacin da ayyukan har hada takardun ababen hawa da na buga lambobin motoci suka koma hannun wani kamfanin kasar waje mafarin wannan yajin aiki na tsawon kwanaki biyu inji sakataren yaɗa labaran kungiyar Sanfat Umar Musa
duk da jinya ta tsakanin gwamnatin ɗan kasuwa sai ta ba da hanya in akwai matsala a buga ta a gyara to in akwai matsala mu dole za mu neman buga ta a gyara to yanzu an hana magani ba mu san dani ba suka ce doka ba ta ba ta izinin su buga ba ita kuma dokar ta ce a'a durar jinya ta kamata a ba da haske mai banda inda aka yi hirar kuɗi mu ba ma'aikatan ministry of finance bane ba treasury muke ba kidan wannan harkar kuɗi ba zan can mu bane ta kamata ma'aikaci ya san menene ka aikin shi tunda yanzu akwai mutanen wanda aka doka aka shin can ba san me ya aikin su ba kullun da baki da ake zo ana musu magana yau a ce a albashin kuka za mu fara ba ku in ci rake karu mu kara mu ba mu san me da ake sha ba kuma ma san aikin da za su yi ba mu yanzu tunda ayar doka ta ba mu izini an ba mu wannan rajinjiya
sai dai hukumomi na cewa babu ƙamshin gaskiya akan dukkan abubuwan da waɗannan ma'aikata ke korafi a kansu Jallo Ahmadu Isifi shine daraktan ofishin ministan suhuri
le mardi toute la journée de 10h à 19h nous avons échangé nous avons discuté sur 12 points nous sommes entendus sur 11 points
yace mun shafe wannan kekaren jiya talata muna tantaunawa da su kuma mun fahimci juna akan kuce-kuce 11 daga cikin 12 da suka gabatar abinda bamu fahimci juna akan sa ba shine batun takardun yarjejeniyar da suka buƙaci a basu kofi shi kuma wannan doka bata yarda a baiwa kowa kofi ba har sai an wallafa takardun yarjejeniyar a ma'ajiyar takardun hukuma wato journal official yanzu haka ana cikin sake duba wannan yarjejeniya domin yi mata gyaran huskar da za ta yi daidai da buƙatun 'yan ƙasa saboda haka rashin fahimta da ke tsakaninmu da su ba ta kai inda za a jingine aiki ba amma ko gobe a shirye muke a sake buɗe tattaunawa waɗannan jami'ai sun lashi takobin ci gaba da gwagwarmaya har sai haƙa ta cimma ruwa saboda haka ƙungiyarsu ta fara hangen shiga wani yajin aikin a makon gobe muddin ba su ji wata amsa mai gamsarwa ba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.